Well, it's your boy Kado, and I got my man Yakunzi. I stand at ease and I will sing for peace. But before, Nigeria e iria, Borno Milimaria. In the Lapia DEU, I could e Borno. I was at Aganeri, I did hold my Dinda Hargawa Agway and Bayako. Damn, I'm going in Kado, it's your boy Kado. Not another Nigerian should face what we face. Not another Nigerian should see what we saw. Tunigi harga na baku amale akri anu sharmama anu bulir ya aganu mishkanya ahu dahia aga samjuku jenda kikri Nigeria jendi ayu
kodi amu jesari ki jella ungore ma zaman labia ya zo da chende shi aga sammu ina so gugare al umma da bai mace da muwa godiya muke wa yan barno ala bai mace da muwa godiya muke sarki jalla mun gode ma zaman lafiya ya zo da ce da shi aka san mu ina so gugare al umma da bai mace da muwa godiya muke wa yan barno ala bai mace da muwa
duba rayuwa yau gashi ta zama tarihi mata sun wulakanta talauci yayi santa iyalai sun tozarta inene yayi karanci marayu sun yawaita yunwa ta munanta dan Allah ka jini wani ya rasa ubarsa wani ka ubansa mai kudi a yau gashi ya zama fakiri amma duk da haka wani na so ya kwashi dukiya kai me yasa ka kuka ga dattijo ga yaro hawa yana kuranya to hakan yasa ne nema kawai sai na fara kuka mace ta mutu dan ta na so ya sha nono to kai da harbiwa zaka har ba
godiya muke sarki jalla mun gode ma zaman lafiya ya zo da ce da shi aka san mu ina so gugare al umma da bai mace da muwa godiya muke wa yan barno ala bai mace da muwa godiya muke sarki jalla mun gode ma zaman lafiya ya zo da ce da shi aka san mu ina so gugare al umma da bai mace da muwa godiya muke wa yan barno
so I'm like pray, it's a just got my people living in dismay. I know he can't kill a brother on a good day. You took him out a rifle to end a life cycle, but know that I know it's no more to relate. I'm tired of the gun shooting, bomb blasting, blood flowing. We need peace that is everlasting. The main reason why you see me sing is that we need peace. We need soul of the east. Memories are vanished like they never exist. You got me so confused. Tell me what they use. All pain infused, all chain induced. Our sister has been taken with the tanks, with the bombs, with the guns. We are crying. Our parents are dying. Our children are crying.
Muna so kugane al'umma zaman lafiya ya zo ne. Godiya muke sarki jalla mun gode ma zaman lafiya ya zo da ce da shi aka san mu ina so gugare al'umma ala bai mace da muwa godiya muke wa yan barno ala bai mace da muwa godiya muke sarki jalla mun gode ma zaman lafiya ya zo da ce da shi aka san mu ina so gugare al'umma ala bai mace da muwa godiya muke wa yan barno ala bai mace da muwa.
Not another Nigerian should face what we face. Not another Nigerian should see what we saw. Tunudi harga na baku amale akri anu sharmama anu bulir ya aga anu mishkar ya ahu dahia aga samjuku jenda kikri Nigeria jendi ek a usar aga odi arineri aga rebi aga hali harga wa ya wayembaya kuu.